sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan darul fikir ta cika shekara 8 tana da karatuttukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatuttuka sama da 150. Kamar yadda darul fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darul fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darul fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darul fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darul fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin. Har ila yau darul fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya a barcin taliya. Domin tallafawa darul fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin, wato darul fikir pro, ko kuma a shafin darul fikiri.com. za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darul fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka: 8245927752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darul fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninka watan san da ka ba da shi, kuma Allah mai maka jinjina ta sa musulunci ya yi gaba.
الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka muna wa juna lalle da marhaba da gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a masallacin ATBU da ke nan Bauchi, yau 13 ga watan Ramadan, shekara ta 1444, bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, inda muke ci gaba da karatun Al-Qur'ani da tafsirin sa na wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke koyo na Al-Qur'ani, ya kuma albarkaci rayuwarmu da ma'anonin da muke ji na Al-Qur'ani, ya kuma albarkaci ayyukanmu da aiki da abinda muka koya daga Al-Qur'ani. Idan ba ku manta ba, muna suratul Baqara aya ta 115, ko Al-Ramma Abdurrahim da ya saba karatu, yau yana Abuja, don haka kaninsa Adam da kuka sani bara shi zai rike masa kafin ya dawo gobe insha Allah. Al-Ramma walillahi al-mashriq wal maghrib.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم.
إن الله واسع عليم.
الله يمك البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Allah ce gabas da yamma duka na Allah ne, don haka duk inda kuka waiga wajen dubawarku domin ibada, to anan alqiblar Allah take. Hakika Allah mai yalwatawa ne, kuma Allah masani ne. Walillahi al-mashriq wal-maghrib kenan. Wannan wawun din isti'nafiyya ce, lillahi kuma jaru ne wa majrur, fi mahalli raf'i al-khabar al-muqaddam. Al-mashriq wal-maghrib shine mubtada, المشرق معناه جهة شروق الشمس، المغرب كما جهة غروبها. ذاك لله ولله المشرق والمغرب. اللام هنا تفيد الملك والاستحقاق والاختصاء، بمعنى ملك المشرق والمغرب وما بينهما لله وحده. ملكين da gudanarwa da iko akan gabas da yamma duk na Allah ne, kuma mallakar su ma na Allah ne. Shine manan walillahi mulku sam walillahi al-mashriq wal-maghrib. Al-mashriq shine mafitar rana, al-maghrib shine mafadar rana. Rana ku tana fitowa ne daga yankin gabas ko, tana kuma faduwa a yankin yamma. To shi yasa Allah ya ce inda kake ganin rana take fita, ba kawai inda take fitan ba, nahiyar bangaren gabas din da nahiyar bangaren yamma duka mulkin Allah ne. Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ne saboda ya nuna isar mulkinsa da ƙasaitar isarsa da kuma bunƙasar ikonsa akan kowa da komai, domin kowace halitta da muka sani tana tsakanin gabas da yamma, ko su kansu kudu da arewa suna tsakanin gabas da yamma. Sannan kuma duk wani abun halitta da muka sani, rana tana bi ta kansa ta wuce daga inda ta fito ta je ta fada. To daga inda ta fito har zuwa inda ta kare, kaga karewar isa kenan, dukkansa na Allah ne. Ma'anansa walillahi al-mashriqu wal-maghribu wama fihima wama bainahuma, da su gabas da yamman da abun da ke tsakanin su da abun da ke gefen su duka na Allah. Sannan kuma gabas shike haska duniya, don daga nan haske ke fitowa. Yamma ita ke kawo duhu wa duniya, don daga nan rana ke faduwa sai a fara ganin duhu. To tunda Allah ne ke da mulkin waɗannan, ya zama Allah ne ke da mulkin haske da duk abun da haske ke haskawa, Allah ne ke da mulkin duhu da duk abun da duhu ke rufewa ya koyi. Wallayli idha yaghsha, dare idan ya rufe abu ba a gani. Wan nahari idha tajalla, yini kuma idan ya bude komai aka gani. To duk wannan ma mulkin Allah ne, hasken na Allah ne, duk abinda haske ya haska ma na Allah ne. Duhu na Allah ne, duk abinda duhu ya duhuntar shi ma na Allah ne. Shine ma'anan walillahi al-mashriq wal-maghrib. Ana nufi walillahi kullu shay, komai na Allah ne. Shi yasa Allah ya faɗi gabas da yamma. Anan kaji Allah ya ce maka shine mai mulki kuma mai iko kuma mai kasaita akan gabas da yamma. Sai faɗi al-mashriqu bil ifrat wal maghribu bil ifrat. To a wani wuri kuma sai Allah ya ce yana da gabas guda biyu da yamma guda biyu, rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini. A wani wuri kuma Allah ya ce yana da gabas da yawa, yana da yamma ma da yawa. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun. Rantsuwa Allah yake yi da Ubangijin da ke da gabasoshi da yammomi, daga dukkan adadin gabas na Allah ne, dukkan adadin yamma na Allah ne. Can kuma ya ce biyu, nan kuma ya ce ɗaya, ya za a haɗa su? Idan ka ji Allah ya faɗi guda ɗaya kamar na nan da kuma na rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, to Allah yana magana akan su ɗin da kuma duk sauran su sun wakilci sauran. Don haka Allah ne Ubangijin gabas da yamma, don haka kuma shi ne Ubangijin ash-shimal wal janub, shi ne Ubangijin kudu da arewa, saboda kudu da arewa yana tsakanin gabas da yamma ne. Sannan kuma shi ne Ubangijin komi ma, wanda duk ba a faɗa ba, gabas da yamman sun wakilce shi, shi yasa aka faɗe su su kaɗai. Amma idan Allah ya faɗi guda biyu, rabbul mashriqaini, Ubangijin gabas biyu, wa rabbul maghribaini, kuma Ubangijin yamma guda biyu, kamar na suratul Rahman, to Allah yana nufi mashriqu shamsi fi shita wa mashriquha fi sayf, wa rabbul maghribaini ay rabbul maghribi fi shita wa rabbuha fi sayf. Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin hunturu, kuma Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin zafi da bazara, saboda waɗannan lokutan wuraren fitan rana daban yake a zamaninsu. Idan ana sanyi, wurin fitan rana daban zaga ya karkace, idan ana lokacin bazara sai ga wurin fitan rana sai koma gefe. To shine Allah ya ce gabas guda biyu, inda rana ta fito ta nan na Ubangiji ne, karka ɗauka shi kadai ne, in ta koma ta can idan shekara ta canza shi ma na Ubangiji ne. Shi yasa ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, don haka idan ta fito ta gefe, to ta gefe za ta fada, in ta fito ta nan ta can za ta fada, don haka da al mashriqaini da al maghribaini duk na Ubangiji ne. Shi yasa yazo da tasniya, inda kuma yazo da jam'i rabbul mashariqi wal magharibi, Ubangijin mahudan rana da mafadanta, shi kuma yana nufi rabbu mashriqi shamsi wal qamari wan nujumi kulliha wa rabbu maghribi shamsi wal qamari wan nujumi kulliha. Ubangijin da shi ne yake da iko akan mafitar rana, mashriqu shamsi, da mafitar wata, ita ma fita take buganta kuma ta je ta fada, da mafitar taurari su ma su fada, wa'annan dukkan su na Ubangiji. Shi yasa ya jam'i ya ce rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. To shine Allah madaukakin sarki anan yace walillahi al mashriq wal maghrib, Allah shine yake da mulkin da mallakan, mulki daban mallaka daban, kana iya mulkan abu amma ba kai kake mallakar ta ba. Wanda yake mulki a garin ku, shi yake mulki a garin ku amma ba shi ya mallake ku ba, amma Ubangiji yana mulki da ku kuma shi ya mallake ku. To shi yasa Allah ya ce walillahil mashriq wal maghrib, Allah shine mai gabas da yamma, wajen mallaka da wajen mulki da wajen gudanarwa. Akwai wanda yake da mulki amma ba shi da mallaka, akwai wanda yake da mallaka amma baya da gudanarwa. To Allah ya hada duka uku. Gudanarwa shine duk abinda ka mulkan zai yi sai kai ne zaka juya masa yayi. Yanzu dukkan mu talakawa ana mulkan mu, amma ana gudanar da al'amuran mu, mu muke gudanar da abinda muke so. Mai mulki kuma mai gudanarwa shine idan zaka tsuguna shi zai tsugunar da kai, idan zaka tashi shi zai ta da kai, idan zaka yi barci shi zai sa ka yi, idan ka zo tashi shi zai farkar da kai, in ka zo mutuwa shi zai kashe ka. Waje yin wannan? Sai Allah kadai. Mulkar wa tadbiran kenan. to shi yasa Allah yace shine rabbul walillahi mulk walillahi al-mashriq wal-maghrib. Allah shine mai mulki kuma mai gudanarwa kuma mai mallaka na gabas da yamma. Sai Allah ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa inna na'atafi ne. Aina kuma ismu sharf ne, ma kuma za'ida ce. Fa aina ma tuwallu bi ma'ana mahma tatawajjahu, duk inda kuka fuskanta. In ka kalli ta nan gabas inda Ubangiji ke mulki, mulkinsa ne. In baka kalli gabas baka kalli yamma, mulkinsa ne. In ka kalli kudu, mulkinsa ne. In ka kalli arewa, mulkinsa ne. Fa aina ma tuwallu, duk ta inda ka juya. Fa thamma wajhullah, fa thamma bi ma'ana fa hunaka wajhullah bi ma'ana qiblatullah. Sai Allah ce duk inda kuka fuskanta kuna fuskantar mafuskantar Allah ne. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Umar, Allah ya kare yarda a gare su, da ke bayani akan me yasa aka saukar da wannan aya har Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yarda a gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yana kallon Baitul Maqdis, yayi hijira ya koma Madina ya ci gaba da sallah yana kallon Baitul Maqdis. Da lokacin da yake Makka yana hada duka biyu ne, sai ya kalli dakin Ka'aba, amma kuma sai ya sa dakin Ka'aba a gabansa yana kallon Baitul Maqdis, sai ya hada su duka biyu. Da ya koma Madina sai ya rika kallon Baitul Maqdis yana sallah. To amma a wannan lokacin yana so da Allah ya canza masa ya rinka kallon dakin Ka'aba. Qad nara takalluba wajhika fis sama, Allah ce mun ga kana jujjuya kanka ta sama kana addu'a ina ma ina ma ina ma da zan koma dakin Ka'aba. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, kafi son Makka za mu mayar maka Makka. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, daga yanzu ka mayar da fuskarka kana fuskantar dakin Allah mai alfarma, shikenan sai koma can. To sai Yahudawa suka rika cewa wannan wani irin addini ne mai tufka da warwara. Ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alayha, me yasa da suna kallon Baitul Maqdis namu, yanzu kuma sun canza sun koma wani wuri, wannan wani irin addini ne? To shine Allah yace walillahi al-mashriq wal-maghrib, in ma gabas Allah yace a kalla nasa ne, in ma yamma Allah yace a kalla nasa ne. Fa aina ma tuwallu, duk inda aka kallan idan Baitul Maqdis ne, idan al-masjidul haram ne, fa thamma wajhullah, ai duka al-qiblal Allah ne. Amma riwayar Abdullah ibn Umar kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim cewa ta yi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato idan ya fito daga Makka zai je Madina, sai yana yin sallah akan abun hawansa. Idan kana Madina, idan zaka je Makka, a idan kana Madina in zaka yi sallah zaka kalli ina? Makka. Idan ka fito Makka zaka je Madina, sai ka zo yin sallah ya zaka yi? Sai ka juyo da baya ka ba Madina baya. To shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya, zai tafi Madina kuma yana so ya yi sallan nafila, kuma dole ya tafiya yana ba al-qibla baya. Doka sai yayi kabbararsa sai ya juya sai ya tafiya, ya ba al-qiblar baya yana kallon Madina amma yana ci gaba da sallarsa ta nafila. Shine Allah ya gaskata wannan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, saboda walillahi al-mashriq wal-maghrib, gabas ka kalla yamma ka kalla duk kai sallarka gabas da yamman duka na Allah ne, kuma duk inda ka fuskanta ka fuskanci al-qiblar Allah. Fasara nawa kenan akan sababin saukar ayan nan? Biyu. Fasara ta uku kamar da Imam al-Baghawi ya rawaito da isnadin sa shi ma zuwa Abdullahi dan Abbas wadansu bayin Allah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi sallah za su kalli al-qibla sai ya zama wuri yayi duhu ta ina al-qibla take sai suka kasa ganewa akan hanya ne ka san in kana halin tafiya kana iya manta ina ne gabas ina ne yamma idan akwai gari a wurin ka tambayi mutane idan babu gari fa sai dai kai kirdado to da suka zo kirdado sai wani yace nan ne gabas wani yace nan ne wani kuma yace nan ne suka rabu kashi nawa kashi uku bari bada misali da nan wannan yace nan ne wannan yace nan ne wannan yace nan ne to idan duka sun saba waye liban kaga ba liban kenan zaka kowa sai sallar sa wanda ya kalli nan ni nan nake ji yayi sallah wanda ya kalli nan yace ni nan nake ji wanda ya kalli nan waye sallah daidai misali da wannan mu yanzu alƙiblar mu tara bayana ko to waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai sai suka dawo suka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari shine Allah ya saukar da wannan aya cewa in dai rudewa kai ko ka je ka kasa gane ina ne asalin alqibla walillahi almashriq walmaghrib ko gabas ka kalla ko yamma ka kalla kai sallah duka na Allah ne fa aina ma tuwallu zaka duk inda ka juya fa samma wajhullah nan alqibla Allah take an fahimta Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce kawai wannan ayar tana magana akan koma wane ne yayi sallar da bai yi daidai da alqibla ba amma ya samu approval daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi sallar duk yadda yayi ta to wannan ayar tana magana akan sa mara lafiya da ba za a iya juya shi alqibla ba yana kwance a rigingine zai yi wa kaga alqibla ba zai ba sai sallah a haka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mutumin da yake cikin halin tsoro yana kallon abokan gaba ana ba ta kashi ba batun waiwayawa alqibla tana baya ana fada kuma Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan ana cikin tsoro ku yi sallah ko a tsaye ko a wani yanayi haka yana cikin tafiya a haka ya kalli yamma kuma aka ce lokacin sallah ya an fara sallah sai ya sallah ta canfa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wanda ya manta ina ne alqibla kuma ya bincika ta ina zai gane ya kasa ganewa kawai sai ya sallar sa sanan sai daga baya zai gane alqibla ne bayan yayi kokari inda zai samu bai samu ba fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk wanda zai sallar nafila wanda shi kuma an yarda masa yana iya nafila yana kan tafiya akan abun hawansa in kana tafiya a mota kana direba ko kana tafiya akan babur ko kana tafiya a mota kai fasinja ne ko a jirgi kawai sai ka zo nafila kawai yi kabbaranka a haka kawai kana zaune abunka sai ka ci gaba da yin sallar ka ka sunkuya a matsayin ruku'u ka ƙara dukawa can ciki a matsayin sujada kai raka'a biyu kai sallama ka sake ci gaba ko ina ka kalla sallar ka tayi saboda nafila ce kuma a halin tafiya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina fata an fahimta zaka shine ma'anar da Allah yace duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhullah to menene ma'anar wajhullah waɗansu malamai suka ce ma'anar wajhullah shine ridallah nan ne yardar Allah take waɗansu suka ce nan ne ma'anarsa rahmatullah waɗansu suka ce ma'anarsa zatullah nan ne zatin Allah yake duk ta inda kuke Allah madaukakin sarki yana ta wurin babu wata jiha da za a ce wannan jiha in kai ka bawa Allah baya shine ma'anarsa wayabqa wajhu rabbika bimana wayabqa rabbuka kullu shay'in halikun illa wajha bimana kullu shay'in halikun illa huwa amma tafsirin da yafi kowanne inganci akan wannan shine ka fassara wajhullah da ma'ana qiblatullah kuna fahimtar wannan da kyau Ikrima Maula Abdullah ibn Abbas ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fatamma wajhullah ay fatamma qiblatullah wannan kuma ita ce fassarar da aka samu daga al-Hasan ibnu Abil Hasan al-Basri ita ce fassarar da Mujahid ibnu Jabar yayi ita ce fassarar da aka samu daga Muqatil ibnu Hayyan ita ce kuma fassarar da aka samu daga Qatada ibnu Da'ama as-Sadusi tabi'ai manya-manya almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su sun fassara ma'anar wajhullah da ma'ana qiblatullah al-Imam al-Bagawi a cikin tafsirin sa yace dama al-wajhu ko kuma al-qiblatu tutlaq wa yuradu biha al-wajhu wal-wijhatu an gane sannan kuma yawa da al-jiha da al-wijha duk ana daukan ma'anan al-qibla don haka da yace da kuma al-muwajaha duk ma'anan al-qibla ne don haka nan da yace fasamma wajhullah bi ma'ana fasamma qiblatullah nan ne mafuskantar Allah ai al-qibla ita ce mafuskanta ko inda kake fuskanta don haka duk inda ka fuskanta ka fuskanci Allah ne da yake kara fassara wannan shine hadisin da yake cikin sahih al-bukhari da muslim daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukum fala yabsuq tilqa'a wajhihi idan mutum yana salla a cikin ku kar ya tofa yawu ta gaban sa an gane ko yace fa inna ahadakum idza qama yusalli aqbalahu Allah azza wa jalla bi wajhihi domin idan dayan ku ya tashi yana sallah sai Allah ya fiskance shi da fuskar sa duk wanda yazo yin sallah sai Allah ya fiskance shi ta inda yake don haka mu nan da muke yin sallah ina muke kalla gabas saboda muna ta yamma don haka Allah sai ya fiskance mu ta gabas ta ina ta yamma mu ko muna ta gabas muna gaba da gaba da shi waɗanda suke gabashin duniya su kuma in sun zo su salla su kalli ina yamma sai Allah kuma ya fuskance su ta ina ta gabas sai zama fasamma wajhullah su ma Allah yana fuskantar su ta can idan ka je ɗakin Ka'aba kaga ana salla ga wani nan a kusa da kai ba nisa amma kai kana salla ta nan shi kuma yana salla ta can ko wani ma in ka leko abokin ka sai ga kuna kallon juna amma kowa yana alqibla ne saboda ɗakin Ka'aba ita ce alqiblar to kowa idan yazo yin sallah sai Allah ya fuskanci ta inda yake shine ma'anar fasamma wajhullah kowa ya fahimta duk inda kuka kalla ta nan wato mafuskantar Allah take ta nan wato fuskar Allah take inda yake kallonka inda yake fuskantar ka inna Allah wasi'un alim haqiqa Allah mayalwaci ne kuma mai yalwatawa alim kuma masani abinda ake nufi da wasi'a Allah madaukakin sarki shine mai yalwatawa haqiqa Allah shine alwasi'a alwasi'a fi kulli ma yattasifu bihi duk abinda Allah ya wato Allah ya siffantu da shi mai yalwatawa ne a ciki indai ta alaka tsakanin sa da bayin sa ne da halittun sa Allah shine wasi'ul mulk wanda mulkin sa ya yalwata ya hada ko ina da komi shi yasa Allah yace wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kaga wasi'a kaga wasi'a kenan sannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay kaga wannan shine wasi'ul mulki kenan sannan Allah shine wasi'ul ilmi Allah shine mai yalwatan ilimi ilimin sa ya hade komai da kowa wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tadhakkarun shi yasa Allah madaukakin sarki ilimin sa ya game komai kaga wasiul ilm kenan shine ma'anar wasi'a sannan Allah kuma shine wasiul rahma shine wanda rahamar sa da jin kansa ita ma ta hade komai da kowa rabbana wasi'ta kullu shay'in rahma rahmar ubangiji madaukakin sarki ta hade komai wa rahmati wasi'at kullu shay sana Allah shine wasi'ul maghfira inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah shine mai yalwata wajen gafara ko meye kuka zai iya yafewa alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira Ubangiji shine wanda yake da yalwatar gafara da ba za ka ce yayi ta mana gafara har gafaran ta kare yana gani kar kuma fa in ya gafarta wasu wane ya rasa wadanda zai kona a'a ko in ya gafarta wasu wane kuma gafaran ta kare ya rasa ina zai sa su a'a inna rabbaka wasi'ul maghfira da duk duniyan nan za mu tuba Allah ya yafe mana akwai inda Allah zai samu ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum inda za ku yi tuba ku yi imani ku zama masu godiya ga Allah Allah bai Allah zai da azaban ku ba zai muku wani azaba ba sai bar ku kai kuma akwai inda zai aje ku ma'anar wannan shine wasiul maghfira saka inna Allaha wasiul sanena daga cikin wato yalwata Allah shine wasiul fil ghina wal fadl wal ata idan Allah ya tashi bayarwa shi ma yana bayarwa ne da yawa wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah in ya tashi bayarwa koda masoya biyu yanzu rabo ya kare su rabu Allah yace idan suka rabu Allah zai iya bawa kowa ya wadata shi daga cikin falalarsa wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wa inna allaha wasi'un alim Allah ce ku gaya wa gauraye su yi aure kuma iyayen gauraye ku aurar da gauraye kar ku ji tsoron talauci ku yi aure akwai arziki a cikin aure wanda duk suka jarrabi Allah anan sun tabbatar jarabawan nan taci kuma kowa ya ji anan ya ce kware da gaske wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai labari sai Allah ya ce wa ankihul ayama ku aurar da gaurayen nan daga cikinku wasalihina da duk mutanen kirki min ibadikum cikin bayinku wa ima'ikum da kuyanginku duk ku aurar da su kowa ya samu ya aure har bayi ma su samu balle kai da babawa ba in yakunu fuqara idan suna tsoron su talakawa ne ba kudi ba aiki ba sana'a ba noma ba kasuwanci ba kashi Allah ya ce a ce musu yughnihimullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga falalarsa shi yasa wallahu wasi'un alim shi yasa Abubakar radiyallahu anhu idan ya tashi wa'azi wa mutane anan ya kance ati'u Allah fi ma amarakum bihi min an-nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina ku yi wa Allah biyayya kawai da yake ku yi auren nan ku dai ku yi shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na zai wadata ku to haka shine ma'anar wato inna Allah wallahu wasi'un sanena ɗaya daga cikin sa'a ta Allah madaukakin sarki shine sa'atul ilm ay sa'atu sam wal basar inda ganin Allah da jinsa ya haɗe komai yalwaci kowa la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama shi yasa na Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take kirari wa Allah tace alhamdulillahi alladhi wasi'a sawtuhul wasi'a sautuhu al-aswat, godiya ta tabbata ga Allah da wasi'a sam'uhu al-aswat, wanda jinsa ya yalwaci dukkan sauti komin karancin sa. Lokacin da wata mace Khawla bintu Salaba tazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, tazo yin tambaya saboda mijinta ya mata zihari, sai tayi sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya banna na Aisha a cikin daki, sai zo kofar daki sai ya zauna, ita tana cikin daki, wannan kuma tazo tana kofar daki, suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, mijina ya mun zihari, tana yi a hankali, Aisha bata ji ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bata amsa, tana ce mata ai shikenan kin haramta, tace a'a ni na kai kara wurin Allah. Sai an ban amsa, watashtaki ila Allah tujadiluka fi zawjiha, tana ta jayayya da Annabi, ni a ban amsa ba zan tashi ba. Annabi yace ba wata amsa ki hakuri, tace wallahi sai an ban amsa. Suna ta jayayya kawai, sai Allah ya saukar da aya, sai nana Aisha ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta aya kawai, shine Allah ya fara ayar da cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, karka dauka abinda kuke ku biyu kuke yi, Allah ya ji matar duk abinda take ga maka, Allah ya ji. Wa tashtaki ila Allah, da kaga kai ba za ka iya ba sai ta kai kara wurin Allah, Allah ya ji karar nata. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yana jin wannan muhawarar taku. Inna Allaha sami'un alim, sai Allah ya hada dukkan yanda zai nuna Allah jinsa. Wasi'a sam'uhu al-aswat, sai ya ce sami'a a fi'ili madhi, ya riga ya ji. Wallahu yasma'u, har yanzu ma yana ji. Sai ya ce inna Allaha sami'un alim, ya kawo kuma jumla ismiya bayan jumla fi'iliya don ya nuna abin tabbas ne. Shine nana Aisha tace ta ikon Allah, tace wani jin sai sai wato sai jin ubangijin sauti, tace a kofar daki na ake, amma wallahi ni bana jin me ake cewa, sai dai dan ji dan kus kus kus, amma Allah daga saman bakwai ya aiko cewa ya ji abinda aka yi. Kaga wannan shine wasi'a sam'ul aswat, to shine Allah ya ce wallahu wasi'un, Allah shine mai yalwata komai a wurin Allah ba kadan, ku ne kuje da kadan, ma inda kum yanfad, ku ne wanda naku zai kare, wa ma inda Allah ba, na wurin Allah yana nan da saura ba zai kare ba. Alim, inna Allah wasi'un alim, kuma Allah shine masani, masanin da ya san komi, ya san keke da keke, ya san na bayyane, ya san na boye, ya san na haske balle na duhu, ya san na jiya balle na yau, ya san kuma abin da zai faru gobe da abin da ba zai faru ba gobe, abin da ba zai faru ba ma Allah ya san shi, abin da inda zai faru kuma bai faru ba, inda ya faru yaya zai faru shi ma Allah ya sani. Shine ma'anan alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, ma'anar wannan shine kai niyya za ka yi tafiya zuwa Makka, sai baka samu damar tafiya ba, baka samu visa ba, ko baka samu jirgi ba, ko kai da kanka ka fasa, sai baka yi tafiyar ba gaba daya, sai bayan sallah sai ka zo kana labari ai da na yi niyya zan je, duk wanda ya niyya ka ai magana ai ban je ba, za ka iya bada wani labari akan Makka kai da baka je ba, to Allah zai iya bada labari inda ka je Makka menene zai faru, shine ma'anar alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu, kuna fahimta? Za ka iya ka yi aure kana so ka haifu baka samu ba, ko mace ta yi aure tana so ta haifu bata samu ba, ta yi ta nema bata samu ba, ka san abin da ya sa Allah ya hana ta haihuwa? Allah ya san ɗan da za ta haifan ba nagari ba ne, sai ce a tare shi kawai ba ma sai ya zo ba. Allah yana da irin ilimin da inda ta haifa da zai zamo mata masifa, to sai aka fasa haihuwar, kaga abin da bai faru ba ma Allah ya san, inda ya faru ya zai faru. akan irin wannan ilimi ne na Allah yake fada a cikin alqur'ani walau tara iz wukifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah yace ina ma da kana nan ka ga dan wuta da kana gani a lokacin da aka kawo su bakin wuta za a zura su a cikin wuta faqalu sai kaje suna cewa ya laitana nuraddu ya kai can mu a maida mu duniya mana wala nukadziba bi ayati rabbina yanzu kan tunda mun ga wuta da gaske idan aka kai mu ba za mu sake karyata ayoyin Allah ba wala kuna minal mu'minin kuma da sai mu zama mu'minai sai Allah ce bal ƙarya ne ba haka bane badalahum ma kanu yukuna min qabl abinda suka koye ne yanzu ya bayyana walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ce da za a dawo da su duniyar ma da sai sun sake ƙaryatawa wa innahum lakadibun ƙarya suke yi a bakin wutar ma idan sun ce a dawo da su za a dawo da su ne zai taba yiwa wanda yaje lahira har ana tashin kiyama kuma a sake dawo duniya a ce an baka dama to shine Allah yake bada labarin abinda ba za a yi ba ma inda zai yiwu ayin ya za a yi kaga ilimin Allah ya fi karfin abinda aka yi ko za a yi har ya zama ma ya game da abinda ba za a yi ba kuma har abada ba za a yi ba ya wuce kenan amma inda za a yi ma ya za a yi shi yasa Allah yake wallahu wasi'un alim Allah shine mayalwaci kuma shine matani matanin komi da komi wannan a takaice shine tafsirin wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله شيني ميل وتروى كما الله شيني مسد فأشكي وانا آية أكوي فائدو جي مانيا مانيا مسمى وانا دا سيكي دا علاقة دا أكيدا وانا ايكا ماتا دا شيزا مفارا الله مدعو كتن سركيا چه واتو fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta anan ne fuskar Allah take ma'anarsa anan alqiblar Allah take duka malaman sunna suka ce wannan aya fiha ithbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala wannan aya tana nuna tana tabbatar da cewa yadda Allah yace yana da alwajhu to da gaske ne yana da alwajhu don haka a jingina wa Allah abin da ya jingina wa kansa na cewa fuskarsa to wannan ya nuna cewa lalle Allah yana da sifatul waje yana da siffar fuska to amma wannan akwai iskali a irin zamanin mu na yanzu da ɗan rikita suka rikita al'amura inda za a bar mutum akan fitrarsa haka kawai ba a taba ce masa komi ba sai aka zo aka ce masa yadullahi fawqa aidihim ba zai tsaya ya tauni tunani ballanta ya gwada da hannunsa ba a zo a ce mata wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ba zai tsaya wani tunanin ya wajhu yake ba a ce masa arrahman wa ala al arsh istawa ba sai tsaya yana tunanin kaifa istawa mata istawa a ba zai tsaya wannan tambayar ba to amma da yake ɗan bid'a sun zo sun rikita al'amura suna juya wa mutane kwakwale sai suna sa wa mutane suna kwatanta ubangiji da kansu ta yanda ana ce fuska sai su turo fuskansu sai su ce kai bai kamata a ce Allah yana da fuska ba saboda ya dauka in an ce fuskan irin nasa ne bai kamata a ce Allah yana da hannu ba saboda sai ya dauka ana nufin irin wannan hannun ne bai kamata a ce Allah ya daidaita ba saboda sai ya dauka daidaita zama ne irin nawa yanzu wannan kuma durashin hankali ne yanzu don Allah an ce Allah ya daidaita sai kai tunanin irin daidaitonka Allah irinka ne to ya daidaitonsa zai zama irin naka ya hannunsa zai zama irin naka ya fuskarsa za ta zama irin naka baka idan ka ji an ce fuskar Allah sai ka ce eh fuskar Allah na san menene fuska amma ban san yaya fuskar Allah yake ba na san dai tawa fuskar ga irin yadda suke a yankwane amma Allah madaukakin sarki shi kuma lakul kibriyau fis samawati wal ard Allah shi ya kasaita a sama da ƙasa shine mai girman da babu irinsa don haka in ka ji an ce fuskar Allah to sai kai shiru don kamar in an ce Allah ne nan ma kowar aka ce to wane baba yanzu aka zo ana magana sai aka ce Allah sai ka ce a wane zaka yi haka to me yasa an ce fuskar Allah sai ka tuno da fuskar wane ina fata ana fahimta da kyau duk abin da Allah ya jingina wa kansa a aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbansa da ta magabata na kwarai shine ka jingina wa Allah abun amma kar ka yadda ka kwatanta shi da kowa da komai laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir amma tunda Allah yace wajhu to wajhu ne inda Allah yace maka yadu ba yana nufin hannu bane yana nufin wani abu daban ne to ai ya san sunan wancan abun ba kai zaka fassara masa ba da sai cire yadun sai faɗi wancan abun ko Allah bai iya larabci bane ina fata an fahimta to bari in karanta muku kadan daga cikin abun da magabatan mu suka ce al-imamu shafi'i muhammad ibn idris yace lillahi tabaraka wa ta'ala asma wa sifat Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi ja'a bi hakitabuhu littafinsa ya zo da su wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari na irin waɗannan sunaye da sifofi ummatahu ga al'umarsa Allah madaukakin sarki daga cikin sifofinsa anna lahu wajhan yace yana da fuska qala ta'ala ga ɗaya daga ciki Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka komi zai mutu in banda fuskar Allah wa qawluhu wannan yana nufi zatin Allah Allah ga Allah madaukakin sarki wato komi zai halaka sai dai a bar Allah kadai to don Allah ya tabbatar maka da siffan yana da alwajihu sai dai amfani da sunan zati ba sai ya faɗi alwajihu saboda ya nuna maka girman wannan siffar tasa tana iya wakiltar da za a ce a madadinsa shi na fata ana fahimta sannan Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya ce wa ma tunfiquna illa btigha wajhi Allah Allah ya ce wal ladina sabaru btigha wajhi rabbihim da ayoyi da yawa al-imam al-bukhari Allah ya masa rahama yayi babu da ya sa masa suna babu qaulillahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajha sai kawo hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda ga Jabir da babansa Abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat alaihi hadhihi al-aya lokacin da aka saukar masa da wannan ayar qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu biwajhik da aka ce da Allah yace aw min tahti arjulikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu biwajhik da Allah ya kara da aw yalbisakum shi'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha aisar nan yafi dama-dama wancan kan sai yace Allah ina neman tsarinka da fuskar ka mai daraja Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin wannan aya na musiba kar ya fada akan mu an fahimta ibnu majah ya ruwaito da hadisi daga Hudhaifa ibn al-Yamani Allah ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muslima idza dakhala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhihi idan musulmi yazo yin sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskar sa abinda mu karanta dazu sai ce fala yansarifu hatta yansarifa an Allah ba zai daina fuskantar mutum ba sai mutum ya daina fuskantar Allah mutum yana waiwaye sai Allah ya rabu da shi aw yuhditha hadathan ko kuma mutum yayi wani shirme ko yayi laifi ko ya bata sallar to wannan sai sa Allah sai ya daina kallon sa amma in ba haka ba kana zuwa zaka fara sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo yin sallah yana ganawa ne da ubangiji sai Allah madaukakin sarki sai rinka fuskantar ka saboda ya karbi abin da kake yi ya saurari abin da kake yi hadisi ya tabbata shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima yace akwai aljanna guda biyu na zinari wanda da kwanukan cikin su da duk abin da ke cikin su da zinare aka yi wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu su kuma wanda aka yi su da wato azurfa da kwanukan cikin su da duk abin da ke cikin su wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa jal ba abin da yayi shamaki tsakanin mutane da lokacin da zasu kalli ubangijin su illa rida'ul kibriya'i sai dai wani mayafi na kasaita da Allah ya sa shi a matsayin shamaki da ba wanda zai ganshi ala wajhihi wanda ya rufe fuskar sa da shi fi jannati adl wato bayin Allah suna cikin aljanna ta dawwama ta matabbata sai daga baya sai Allah madaukin sarki sai cire wannan fayakshiful hijab sai cire wannan shamakin kawai mutane suna daga kansu sai Allah ya ce salam Allah yana yin salam sai su daga kai sai gashi kawai suna ganin ubangijin su cul da cul ganin annabin tsohuwa inji bahaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai ga ubangiji dan aljanna kamar yadda a yanzu kuke ganin farin wata wani baya tarewa wani idan ana farin wata ranan da wata ya cika in kana so ka ga wata zaka ce wani ya matsa ne kare tare ma ka gani sosai to haka ne zaka ga ubangiji idan kana aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijabuhu nur hacce ne ya rufe ubangiji shi yasa ba a iya ganin sa yace law kashafahu la ahrakat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da Allah zai cire wannan hasken wanda shine shamaki da ganin kowa daga cikin bayi indai da irin wannan gululun idon ne na duniya da sai ya kone wannan kafin ya iya ganin fuskar ubangiji don ba wanda ya isa ya kai ga ya ga ubangiji ido da ido sai dai in an je lahira sai a aljanna amma a haka kawai ba wanda ya taba ganin Allah ido da ido da wannan idon har yau a lokacin da muka yi tafsirin surorin ƙasa idan ba a cikin suratu yunus ma mun maimaita wannan wajen lilladina ahsanul husna wa ziyada mun yi bayani sosai akan batun ganin Allah a cikin aljanna da kuma batun sabani cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah zancen da ya fi rinjaye shine ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da wannan idon nasa ba amma ya ga Allah da zuciyarsa ina fata an fahimta ya ga Allah da mene da zuciyarsa amma da wannan idon kan la tudrikuhul absar ba wanda yake iya ganin Allah sai an jira ranar kiyama ne saboda har yanzu wannan shamakin da Allah ya sa din har yanzu yana nan to sai an jira ranar kiyama saboda abuwa da yawa za su canza fushin da Allah ya yi da bayi yanzu ya cire wannan fushin ya sa yarda akan ƴan aljanna to tunda ya yarda da su sun shiga aljanna sai Allah ya kwarenye wannan shamakin sai ce ku gani to duk wanda ya ga Allah babu wata ni'ima a duniya da ta kai ganin Allah babu kuma ita a lahira da ta kai ganin Allah ko ƴan aljanna idan suka ga Allah sai sun ji cewa kamar ba a taba musu komi ba kuma ba za a ga Allah ba fa sai an shiga aljanna an wataya an shagala kowa menene ka fi so to sai ka yi aljanna tuku duk iya marmarin ka sai an kure ka can sai Allah ya ce me kuke so su ce ba abin da muke me baka ba mu ba me kuke so in kara muku sai akwai na bukari ne banda wannan su sun mamanta sai Allah madaukakin sarki ya ce da su zan saukar muku da yarda ta don haka ba zan sake fushi da ku ba har abada ku yi duk abin da kuke so sannan sai Allah sai kwarenye wannan shamakin sai sallama suna daga kai kawai sai ga ubangijin su wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira na fata an fahimta to kaga wannan ya nuna cewa ka tabbatar da wada Allah wannan siffar da Allah ya jingina ga kansa sannan kuma wannan shine abinda malamai magabata suka yi ijma'i akai al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin littafinsa al-ibana an usulid diyana ya ce dukkan malamai tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'ai zuwa tabi'ut tabi'in zuwa zamanin sa yace a dukkan kasashen musulmi kaf in dai malamai ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya saba akan cewa idan Allah ya ce fuska ka bar shi a fuska amma karka ce zaka kwatanta da fuskar wani Allah ya fi karfin haka doka abinda ake yi shine duk abinda Allah ya faɗa a kansa sifofi na zati da sifofi na aiki to ana jingina wa Allah ne a bar shi a iya inda ya tsaya karka ƙara bayani idan an ce Allah yana da fuska sai ka ce eh wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika amma akwai ƙarin bayani ya fuskar yake wannan ba ruwanka biduni tashbihin wala takyifin wala tamthilin wala ta'til karka ce kamar kaza kar kuma a kokulwarka ma ta baka wani abu kana duk abin da ka tuna zero ne ubangiji ba haka yake ba laisa kamithlihi shay saboda duk abin da kokulwarka za ta iya tunawa kokulwar ta yi ƙasa da har za ta iya daukan ilimin da za ta kwatanta ya Allah yake waka ka ce ka yadda sai kai shiru abinka a wuce wurin amma tsayawa kana dogon jayayya ko kana doguwar tambaya Allah ya fi karfin ayi tambaya akan wato sifofinsa ka gane hakikanin su wannan wallahi baka isa ba kai waye kai bawa ne sai dai ka mika wuya amma idan ka ce zaka juya zaka to ba za mu taba iya daidaita in zo juya wanda za mu juya mu dauka wani in yazo yabi yace kuwa wani in yazo yabi yace riba wani in yazo yabi yace kaza wani in yazo wajihu yace rahama wani in yazo yace me yasa kawai ka bar shi akan alwajihu wajh alyadu yad amma biduni tashbihin wala takyifin wala tamthil an fahimci wannan da kyau ibnu qayyim yace ka duba hikimar Allah madaukakin sarki anan a cikin ayar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma da yazo karshen suran sai yace tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram yace saboda wa yabqa wajhu rabbika wannan zul jalali wal ikram din sifa ce ta wajh din doka sunan yana koma ga wajh ne sunan zul jalali wal ikram saboda ai wa yabqa wajhu rabbika da inda zul jalali wal ikram sifa ce ta rabbika da sai zama zil jalali wal ikram amma dukkan qurra ba wanda ya karanta shi bi kasri zal sai dai bi dammiha doka wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram doka zul jalali wal ikram shine sahibul wajh an fahimta amma a karshe da yake ba wajhu aka fada ba da yake an ce ismu ne tabarakasmu rabbika zul jalali to nan ba za a ce zul jalali wal ikram na ism din bane a na al musamma ne shi yasa sai ya ce tabarakasmu rabbika di ina gane wannan ina fata an gane wannan abinda zan gaya mana na karshe shine dangane da abinda ya shafi alqibla da mas'alolinta na fiqhu da wanda ya salla baya kallon alqibla da menene hukuncin kallon alqibla da wanda kuma bai samu damar kallon alqiblan ba daga baya ya gane da wanda ya je garin da babu alqibla da hukuncin waɗanda suka gina masallaci daga baya suka gane bai yi daidai da alqibla ba da kuma wanda ya amfani da compass irin na waya ya bashi ya salla daga baya aka ce ba daidai bane yaya zai yi wannan duk sai mun je ayoyin da suke magana akan maganar fuskantar alqibla wannan kuma ba mamaki ba dai bana ba ko dai sai dai in Allah ya kai mu karatu can gaba idan kuma Allah ya sa a cikin karatu tukan mu a waɗannan kwanaki da suka rage har mun kai ma ji cikakken bayani akan mas'alolin nan na fiqhu cikin fadin Allah ta'ala fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra yanzu kan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.